da Fatima Sana waɗanda duk suka fito a filin da gal na America za su karki hadewa a wani film mai suna Rush Samar. Dama cancin farko sun yi haɗaka a filin Yes Raj mai suna Talks of Hindustan. Kashi kuma yanzu a firadadin cewa za su sake birgewa tare a filin Rush Samar. Wata majiya kusa da jarumi America ta ce jarumin ya yanke shawarar sa Fatima Sana ne domin basirarta. Kuma dama can sun farko sai shafi Ajit Chopra da ya gayyato Fatima domin ita ma ta taka irin taka rawar a filmin Talks of Hindustan. Sabon fi inda za su yi tare, Fatima za ta kasance matar aminci kuma a yanzu haka ya buƙaci da ta balsu manta ya toho bayan da suka kammala fim ɗin Talk, kuma za ta fara shirye-shiryen tunkarin matsayinta a cikin wannan sabon fim ɗin. Kasancewar Fatima ta fito a matsayin ƴarsa a wasu fina-finai a baya, amma fitowarta a matsayin matarsa a wannan fim ɗin zai nuna irin ƙwarewar da Amir Khan ke da shi a fagen fina-finai. Mai nuna cewa yana iya taka kowace irin rawa ake buƙatar shi da ya taka a fagen fina-finai.